اللهم صل على
سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى عمدة الأحكام.
أنا
أجيب. هو صاحبهم باب الإمامة. باب صفات الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا باب نشا هدو يتي باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باب ديكي بيان صفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث نتمانن دا شدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يجي تيوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا كبر في الصلاة idan yayi kabbara cikin sallah sakata hunay hatan sai ya kyale dan lokaci kadan shine hunay hatan dan lokaci kadan kabla an ya qara kafin ya fara karatu yayi an tada iqama yayi Allahu akbar to sai yayi wani dan shiru ya jima fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi hansaka ma'ayyata da ma'ayina ara'aita su'utak sukutaka baina takbir wal qira'a bana labarin shurukin da kake tsakanin kabbara da karatu mata qulu me kake cewa qala sai ce aqulu ina cewa allahumma ba'id baini wa bain khadaya allah ka nisantar da tsakanina da kurakurena kama ba'alta bain al mashriq wal maghrib kama yadda ka nisantar tsakanin gabas da yamma allahumma naqqini min khadaya allah ka tsarkake ni daga zanubaina kama yanqa sawbul abyad kama yadda ake tsarkake farat tuha min addanasa daga datti Allahumma gassilni Allah ka wanke ni min khataaya daga zanubaina bil ma'i da ruwa wa salji da kankara wal baradi da ruwan sanyi kenan wannan ita ce daya daga cikin addu'ar buɗe sallah du'a wal istiftah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da ita ya gaya musu ga abin da yake cewa ana Aisha ta radiyallahu anha kala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru salata bit takbiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗe sallah shi da kabbara wal qira'atu bilhamdulillahi rabbil alamin karatu kuma yana buda shi da alhamdulillahi rabbil alamin fatiha kenan wa kana izara ka aya kasance idan yayi ruku'u lam yashkhis ra'sahu wa lam yusawu bihi bai ya daga kanshi kuma bai sunkuya shi daidai da daidai yake in yayi ruku'u bai yi sama ba bai yi kasa ba a meke yake zarat walakin baina zalika sai dai tsakanin haka nan yake wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ya kasance idan ya dago kanshi daga ruku'u lam yasjud bai sujada ta stawa ya kayi mun hasa ya daidaita a tsaye wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajda in ya kasance in ya dago kanshi daga sujada lam yasjud ba zai sujada ba ta stawa ya kayi mun hasa ya daidaita a zamne kowane rukunin daga cikin rukunan sallah da kowane aikin aka yi shi sai an tsaya an nutsu an tabbatar da ake zuwa na farko ba kawai da an zamana ba a koma an zamana a koma kaga har zama tsakanin sujada guda biyu shi ma sai an tsaya an jima an daidaita wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyya ya kasance yana cewa at-tahiyya cikin kowace raka'a biyu kenan yana yin tahiyya a kowace raka'a biyu wa kana yaftaru rijluhu al-yusra ya kasance yana shimhuda kafar shi ta hagu wa yansibu rijluhu al-yumna ya kafa kafar shi ta dama kamar yadda mun ganshi a sunan Abi Dawud da misalin shi wa kana yanha an uqubatu shaytan ya kasance yayi hani game da ayi tsugunnin shaytan wa yanha an yaftaru sharra shine mutun yayi tsaye a bisa kafahun dukkan sai yayi tsugunni wa yanha an yaftaru sharra zira'ihi ya hana a ce mutun ya shinhuda zira'an shi ibtirashi sabu'i shinhudawa ta saki wa kana yaqtimu salata bit taslim ya kasance yana cika sallar shi da sallama ita ce abun karshe da yake fita daga sallar da ciki zira'in shi da tarwa ya ce itrashul kalbishin hudawa ta kare cikin sujada an mutun yayi hannun shi so ake nan kawai tafin kawai zai taba kasa yawa yawa eh haka ne shine abinda aka hana kawai nan kin zai taba nan zai taba abin da kasa hadisi na gaba na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi bi yadayhi ya kasance yana daga hannuwan shi hazuwa manki baihi dabra da kafadin shi izabta ta hasalata idan ya bude sallah kenan idan ya bude sallah yayi wannan an yi iqama zai ci kabar harama zai daga hannuwan shi sai san kai dabra da kafadin shi wa iza kabbara lirruku haka nan idan yayi kabbara zai je ruku'u shi ma yana daga hannuwa wa iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, haka in ya dago kanshi daga ruku'u shi ma yana daga hannun shi. Rafa'ahu ma kazalika, su nan ma sai daga su kamar haka, dan gurare hudu ne yake daga hannuwa. Wa qala, sai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi, ya kasance bai aikata haka a cikin sujada, ma'ana daga hannun guraren daga hannu wanda gurin sujada. Hadisi na gaba daga Ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala, yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, an umarce ni in yi sujada akan gabbai guda bakwai. Alal jabhati, a bisa goshi. Wa ashara bi yadihi ila anfihi, yayi nuni da hannun shi zuwa ga hancin shi. Wal yadaini, da hannuwa guda biyu. Wa rukubataini, da guyoyi biyu. Wa adrafil qadamaini, da gehen digadigai guda biyu. Kenan su suka bada guda bakwai, ga bibi nan guda uku ga hanci can da goshi, su kuma abu ɗaya ne. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu kala, yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance idza qama ila salati, idan ya tashi zuwa ga sallah, yukabbiru, yana yakumu, yana kabbara lokacin da zai yi tsaye. Summa yukabbiru, yana yarka'u, sannan yayi kabbara lokacin da zai je ruku'u. Summa yaqulu, kenan lokacin da mutum zai tashi da kabbara tare yake tashi da ita. Haka nan in zai je sujada tare da ita yake tahiya, ko zai je ruku'u, ba haya azan hannun a ruku'un ba, yake cewa Allahu akbar. Summa yaqulu, sannan sai ce sami Allahu liman hamidahu, sai ce sami Allahu liman hamidu, hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i, lokacin da ya dago da tsatsan shi daga ruku'u. Summa yaqulu huwa qa'im, sannan sai ya fada yana tsaye, rabbana wa lakal hamdu. Summa yakbiru, hina yahwi sajidan, sannan ya kabbara lokacin da zai fadi sujada. Summa yakbiru, hina yarfa'u ra'sahu, sannan sai ya kabbara lokacin da zai dago kanshi. Summa yakbiru, hina yasjudu, sannan ya kabbara lokacin da zai sujada. Summa yakbiru, hina yarfa'u ra'sahu, sannan ya kabbara lokacin da zai dago kanshi. Summa yaf'alu zalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha, sannan sai aikata haka a cikin sallolin shi gaba daya har ya kare su. Kenan dan an zano guraren kabarbari ne ga baki daya. Wa yakbiru, hina yaqumu min sanataini ba'da al-julusi, kuma yana kabbara lokacin da zai tashi daga guda biyu, raka'a guda biyu ba'da al-julusi, bayan ya zamna su ma yana tashi da kabbara. Hadisi na gaba daga Mutarrif ibn Abdullah, yake cewa sallaitu ana wa Imran ibn Hussein, nayi sallah da ni da Imran ibn Hussein, khalfa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, bayan Ali dan Abi Talib Allah ya yarda shi. Fa kana idza sajada kabbara, ya kasance in ya sujada sai ya kabbara. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, idan ya dago kansa sai ya kabbara. Wa idza nahada min raka'atayn, idan ya zabura daga raka'a bi kabbara, shi ma sai ya kabbara. Falamma qada salati, ayin da ya gama sallah, akhadha bi yadi Imran ibn Hussein, sai Imran ibn Hussein ya kama hannuna. Fa qala, sai yace laqad zakkarani haza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalle wannan ya tuna mini sallar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan shi sahabi ne yayi ta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Au qala, ko kuma yace salla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yayi sallah da mu sallah ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na gaba daga Bara ibn Azib radiyallahu anhu ma qala, yake cewa ramaqtu salata, na kalli sallah, na qura ido ga sallah, ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajadtu qiyamahu, sai na samu tsayuwar shi. Fa raka'atahu, da ruku'in shi. Fa atidalahu, ba'da ruku'i, da daidaituwar shi bayan ruku'in shi. Fa sajadatuhu, da sujada shi. Fa jalasatuhu, baina sajadatayn, da zaman shi tsakanin sujada biyu. Fa sajadatuhu, da sujada tashi. Fa jalasahu ma baina taslim wal insiraf, da zaman shi tsakanin sallamewa da tahiyya, zaman tahiyya kenan, da bari. Qariban min as-sawa, duka wannan suna kusa da daidai da daidai, tsawon su duka yana kusa da daidai da daidai. In an yi doguwar tsayuwa, haka za a yi doguwar ruku'u, haka za a yi doguwar sujada, haka za a yi doguwar zama tsakanin sujada guda biyu. An sabit al-bunani an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, yake cewa inni la alu, yace ni bazan takaita ba, ana usalli bikum, in yi sallah da ku, kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, kama yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah da mu. Qala sabit, sabit yace fa kana Anas ya sana'u shay'an, naga Anas yana aikata wani abu. La arakum tasna'unahu, naga ku baku aikata shi. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', ya kasance idan ya dago kanshi daga ruku'u, in tasaba qa'iman, sai ya kahu a tsaye, hatta ya kula da qa'ilu qadna siya, har sai mai fada ya ce ma Annabi ko ya manta ana sallah ne. Kaga in ya dago daga ruku'u, ba daga dagowa ba kawai ya tahi, jimawar da zai, har sai wani ya ce ma ko ya manta cikin sallah muke, yana dogon zikirin da yake ake tasowa daga wannan mila as-samawati wa al-ardi ma shi'ta min shay'in ba'da zuwa ƙarshe wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati idan ya dago kanshi daga sujada makasa sai ya zamna hatta ya qulu al-qa'ilu qad nasiha amma mai fada zai ce ko ya manta ne babu gaugawa babu kotan kurciya a cikin sallar shi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala yake cewa ma sallaitu wara'a imamin qaddu yace ban yi sallah ba bayan wani liman da dai akhaffu salatan wanda yake sassauta sallah wala atamma salatin kuma wanda yake cika sallah min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi sallallahu alaihi wasallam sallah koda yayi ta a takaice amma kuma ko mun ta an gyara shi ba ana nihin takaitawa ba da yake cewa falu khafif ma sha'a falu khafif wanda yake sallah da jama'a ya takaita to ba takaita ba abu bugata a komin za a yi shi a ciki an abi kilaba abdullahi ibn zaid al-jarmi al-basri qala yake cewa ja'ana malik ibn al-huwairis fi masjidina haza malik ibn al-huwairis ya zo mana cikin wannan masallaci namu fa qala sai yake cewa inni la usalli bikum lalle ni zan yi sallah da ku wa ma uridu salata ba sallan nake nihi ba ba wai ina da niyyar sallah ba usalli kaifa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zan muku sallah kamar yadda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah kenan bai da niyyar sallah yayi ne dai yayi musu sallah dan su gani fa qultu li abi kilaba nace ma abi kilaba kaifa kana yusalli yaya ya kasance yana sallah qala sai ce misal salatu shaykhina haza irin sallar wannan malamin namu wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi ya kasance yana zama idan ya dago kanshi daga sujada qabla an yanhada fi raka'atil ula kahin ya zabura zuwa ga raka'a ta farko kenan zilsatul istiraha yake ne arada bi shaykhihim abinda yake nihi da malamin su shine abu buraid amr ibn salamah al-jarmi wa yuqalu abu yazid ala chamshi abu yazid an abdullah ibn malik ibn buhayna radiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla in ya kasance idan yayi sallah farraja baina idayhi sai ya bude tsakanin hannuwan shi hatta ya duba ya da ibdai har sai ya bayyana kyallin hamatashi hasken hamatashi yana ganuwa ma'ana wajen sujada kamar yadda mai iziya yake fada wa yajafir rajul baina jambaihi wa ibdaihi namiji zai bude tsakanin hannuwan shi da kuma wannan hakarkarin shi ba a gama ba a matsayi haka zai bude matukar wa sahu bane yadda babu damar yin haka ne an abi salamata sa'id ibn yazid qala yake cewa sa'altu anas ibn malik na tambaye anas dan malik akana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalman shi qala na'am yace eh su sun kasance masallaci ne wanda yake babu tabarma babu shinhuda ba karo rere ne kawai to sai zaman aka ba da damar wanda ya taho in takalmin shi ba komai ba kazanta yana da dama ya shiga yi sallah da shi an abi qatadah al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli hu hamil umama ya kasance yana sallah yana dauke da umama binti zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam diyar zainab diyar ma'aiki alaihi salatu wassalam kenan jikar shi wali abi al-as ibn rabi' ibn abd shams fa idza sajada arwaishi yace idan yayi sujada wada'aha sai ya aje ta wa idza qama idan ya tashi hamalaha sai ya dauke ta hadisi na 100 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cha itadlu fi sujud ku daidaita a cikin sujada wala yabsutu ahadukum zira'aihi kada dayan ku shinhuda zira'in shi ibisadil kalbi shinhudawa irin takari yana irin can baya da yace ibisadil sabu'i shinhudawa irin ta iftirashi sabu'i shinhudawa irin ta saki nan kuma yace takari duka dayan saki duka ɗaya ne shine mutum ya shinhuda hannun shi gaba ɗaya babu na 15 babu wujubu tumanina fi ruku'i wa sujudi baban wajabtuwar nutsuwa cikin ruku'u da sujada an amso daga abi huraira Allah ya radda shi annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala almasjida ya shiga masallaci fa dakhala rajulun fa salla sai wani mutum ya shigo yayi sallah summa jaa fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yazo yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam faradda annabi sallallahu alaihi wasallam assalama sai annabi ya maida mishi sallama fa qala sai ya ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah kai ba kai sallah ba faraja ar-rajul fa salla wannan mutum ya koma yi sallah kama kana sallah kama yadda yayi summa jaa fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yazo yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alayka assalam summa qala ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma dai kai sallah ba salasan har so uku akai haka. Fa qala ar-rajulu, sai wannan mutun yace, wallazi ba'asaka bil haqqi, ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya shine Allah, ma usinu gairaha, ban iya wata wanda ba wannan ba, bakin abinda na iya kenan. Fa allimni, ka karantar da ni. Nan malamai suka ce abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta maida shi cewa ya je ya sake, duk da cewa ya san bai yi ba wata sama da wannan, haka nan ya iya, dan shi da kanshi ya itirafi, ya tabbatar da cewa bai iya ba, sai ya nema a koya mishi, zai hirikin karantarwa da muhimmanci da mutunci sama da ya ganshi kawai ce zo in koya maka baka iya ba, shi yasa ya ta maida shi. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza qumta ila salati fakabbir, idan ka tashi zuwa ga sallah kai kabbara, summa qara'a ma taysara ma aka min alqur'ani, sannan ka karanta abin da ya saukaka maka na qur'ani bayan fatiha, summa raka'a ta tadma inna raki'an, sannan kai ruku'u har sai ka nutsu cikin ruku'u, summa rafa'a ta ta'tadila qa'iman, sannan ka dagu har sai ka daidaita a tsaye, summa sujuda ta tadma inna sajidan, sannan kai sujuda sai ka nutsu cikin sujuda, summa rafa'a ta tadma inna jalisan, sannan ka dagu har sai ka nutsu a cikin azamne, summa fa'al zalika fi salatika kulliha, sannan ka aikata haka cikin sallarka dukkanta. Kenan nan nutsuwa ya tabbatar masa a cikin komai na sallah, komai ka da ya zama na bubbugawa ne, zagauga ce za a yi, ruku'u da sujada kai zama na kotan kurciya ne yake, matukar mutun yayi wannan daidai yake da wanda bai yi sallah ba. Babul qira'ati fi salah, baban karatu cikin sallah. An Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, la salati liman lam yaqra fatihatul kitab, ba sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba. Hadisi na gaba, an Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu qala, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayni, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta cikin raka'o'i biyu na farko, min salati zuhur, daga sallah azhar, bi fatihatul kitab, da fatiha, wa suratayn, da sura guda biyu, yutawwil fil ula, sai tsawaita a cikin ta farkon, wa yukassiru fi saniya, a ta biyun sai ya takaita, wa fi raka'atayn al-ukhrayn, a cikin raka'a biyun na karshe, bi ummul kitab, fatiha kadai, wa kana yutawwil fi raka'atil ula, ya kasance yana tsawaitawa a raka'a ta farko, fi salati subhi, a sallar asuba, wa yukassiru fi saniya, sai ya takaita a ta biyun, kamar yadda yake a can. Na gaba, an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu yake cewa, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bi dur, naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a magariba, yana karanta suratul dur da baki dayanta, kuma ita ce ta kai wannan gajartawa. An al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin bulaguro, fa sallal isha'a, yayi sallar isha'a al-akhira ta karshe, fa qara'a fihi da raka'atayn bitin wa zaitun, a raka'a ta karshe daya daga cikin raka'o'in na karshe guda biyu, sai karanta atin wa tin wa zaitun, fa ma samitu ahadan ahsana sautan, yace ban taba jin wani ba wanda yake kyan sauti, au qira'atan minhu, ko kuma kyan karatu kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Nan yana cikin wannan ne, kasaru ne, sallah kasaru ce kenan, raka'a biyu, daya daga cikin su ya karanta wa tin wa zaitun. Ana Aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum cikin mayaka, sariya soza wanda zasu ta yaki, wanda ba babban shugaban a ciki, inda babban shugaba a ciki sai a kira shi da aljaish. Fa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim, ya kasance yana karatu cikin sallar da sahabban shi cikin sallah abukan shi, fa yakhtumu bi qul huwallahu ahad, sai ya rihe da qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, yayin da suka komo, zakaru zalika li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ambaci haka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ya karanta fatiha, ya karanta wata sura, sai ya gama ta qul huwallahu, ko wace sallah zai, sai yayi haka nan. Sai Annabi ya ce, saluhu, ku tambaye shi, li aisha in yasna'u zalik, me yasa ya ake aikata haka. Fasalu, sai suka tambaye shi, faqala, sai ya ce, li anna hasifatur rahmani azza wa jalla, saboda ita siffa ce ta Allah mai rahama. Fa ana uhibbu ana qara'a biha, shi yasa nake so ni in karanta ta. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, akhbiruhu, ku bashi labari, anna Allah ta'ala yuhibbuhu, Allah madaukin sarki yana son shi. An Jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'az, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Mu'az, falaula sallaita bi sabihi sum rabbikal a'la, yayin da yake tsawaitawa suka kawo karan shi abukan shi shi Mu'az, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mishi nasiha, yace ina ma a ce ka karanta musu da sabihi sum rabbikal a'la, da wa shamsu wa duhaha da wa layli idza gasha yace fa innahu yusalli wara'aka al-kabir saboda wanda ke salla bayan ka akwai babban mutum wa da'if da mai rauni wa zulhaja da ma'abucin bukata a tsaya nan ko su nan karamin ko babu tarkil jahar bi bismillahir rahmanir rahim baban dake bayanin barin bayyana bismillah ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar wa Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar Allah ya rada su kanu yaftatihuna salata sun kasance suna bude salla bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillah wa fi riwayatin aw tarwaya ce sallaitu ma Abubakar wa Umar wa Usman na yi salla tare da Abubakar da Umar da Usman falam asma ahadun minhum ya qara'a bismillahir rahmanir rahim ban ji wani daga cikin su yana bayyana bismillahir rahmanir rahim yana karanta ba nan korewa suna nihin rishin bayyanawa dan da du'a wal istitahi da auzu da wannan da bismillah duka a boye ake yin su su guda uku nan sanan ya fara karatu wali muslimin arwaya muslimin ce sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam na yi salla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman radiyallahu anhum fakanu yastaftihuna salata sun kasance suna bude salla bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim bisa ambatan bismillah fi awwali qira'atin cikin farkon karatu wala fi akhiriya ko cikin karshen karatu duka basu karanta bismillah yana busu bayyana ta shine ma'anar abun